ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسين هم سنة ترى sharhin khulasatul targhib da muke gabatarwa wato hadisan at-targhib wa at-tarhib na al-imam al-munziri Allah madaukake masa rahma. Zamu karanta hadisi na 84 zuwa 88 insha Allah daga shafi na 50, kuma wannan darasin yana dauke da bayani na biyu akan falalar kiran sallah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكروا حديثنا عند أبو هريرة الله يكرم سيرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منظم الله ياتي إذا نودي للصلاة إذا أني كرة زواج صلى. وأن حديثنا هذا لفظ بيو iza nudiya lissalati, kuma akwai iza nudiya bisalati, lissalati bisalati. Idan aka yi kiran sallah, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, adbara shaitan, sai shaitan ya juya baya, walahu buratun, yana hutu, yana gudu, yana hutu. Me yasa yake haka? Hatta la yasma'a ta'zin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kada ya ji kiran sallah din, baya so ya ji. Fa idza qudiya al-adhan, idan aka gama kiran sallah, wannan wani lafazi yace fa idza qaban nidaa, idan ya gama kiran sallah, idan ladani ya gama kiran sallah aka bala, sai ya dawo. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana dalilin da yasa shaitan yake hutu ba. Hakika idan an yi kiran sallah, shaitan yana juyawa ya gudu. Amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, ba wai gudun kawai yake ba, yana gudu sannan yana hutu. Me dalilin da yasa yake hutu? Manzon Allah bai faɗa ba, illa lafazin da annabi ya faɗa kenan. Amma malamai sun yi ta kokarin bayani game da dalilin da yasa shaitan yake haka. Zaka gani a sharhin wannan hadisin, kamar misali sharhin Badruddin al-Aini a littafin Umdatul Qari, wato sharhin Sahihul Bukhari a mujallar na 5 shafi na 111. Yace az-zahiru anna hadhihi al-gaya li ajli idbarihi, saboda gudun da yake, shi yasa yake hutu. Wannan wata fahimta guda ce, saboda tsananin gudun da yake, shi yasa sai ya riƙa yin hutu yana gudu. Wa kala ba'duhum, wasu malaman kuma suna cewa zahiruhu annahu yata'ammadu ifraj zalika, da gangan shaidan yake yin hutu din, da gangan yake akwai masu fahimtar haka imma li yashtagila bi sama'i sauti saboda tunda ladan ya fara kiran sallah baya son ya ji kiran sallah din saboda haka sai yake fitar da wata ƙara da za ta dauke saurarensa daga sauraron kiran sallan da ladan yake domin babu abin da zai raba shi da sautin ladani sai wani sauti saboda haka sai ya fitar da wani sauti daga jikinsa ta duburansa sai ya rika yin hutu da ƙarfi yana tafiya saboda wannan hutun sautin ya ɗauke mar wancan sauti na ladani baya so ya ci to kaga kenan da gangan yake yi ba wai gudun kadai yasa yake yin hutun ba amma akwai malaman da suke cewa gudun ne kawai shi da kansa saboda akwai riwayar da ta zo kamar yadda za mu karanta a gaba saboda haka yana yi ne li yashtagila bi sama'i sauti alladhi yukhrijuhu inda sama'i muazzin wato saboda idan ya fitar da wannan iska ta duburansa idan yayi wannan hutun karar da za ta fito za ta hana shi ya ji kiran sallan da ladani yake yi to dayan biyu ne wa imma annahu yasna'u zalika istighfafan yana iya yin haka saboda izgilanci saboda ai duk wani izgili ko yake da iblis shine shugaban masu izgilanci gaba daya don haka idan aka ce shedan yana haka ne saboda izgilanci ga kiran sallah din nan ma ba kuskure bane haka ne yana iya yi saboda izgilanci ga kiran sallah shine sai al-Imam al-Aini ya ce qultu kama zakarna al-zahiru innahu waqa'a bayanul gayati illa dai shi abin da manzon Allah ya faɗa tunda annabi ya ba mu amsa anan yace hatta la yasma'a ta'zina to tunda annabi ya faɗi wannan kaga kenan ba ma izgilanci bane me yasa shedan yake fitar da wannan iska ta duburansa idan yaji ana kiran sallah saboda karar ta dauke mar karar muryar ladan kaga annabi ya bada amsa hatta la yasma'a ta'zina wannan shi ya fassara hikimar da tasa shedan yake haka to sai mu ci gaba yace hatta idza suba bis salati kaga gudun da zai tayi kenan ba zai tsaya ba sai an gama kiran sallah fa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an gama kiran sallah fa zai dawo shi yasa yace aqbala aqbala ya dawo hatta idza suba bis salati lokacin da aka yi iqamar sallah adbara sai ya sake juyawa kaga ya gwada cewa gudun sau biyu yake yi yayi gudu a lokacin da ake kiran sallah yayi gudu a lokacin da ake iqama saboda in ka dubi kiran sallah da iqama abubuwa guda ne abubuwan da duk baya so yaji a kiran sallah akwai su a iqama to kamar al-Imam an-Nawawi da yake sharhi tunda wannan hadisin muttafaqun alai yana sahih al-Bukhari kuma yana sahih Muslim al-Imam an-Nawawi sharhin da yayi yana juz'i na hudu shafi na 92 yace malamai sun ce innama adbara shaytan inda al-adhan abinda yasa shaytan yake gudu idan ana kiran sallah ai mun karanta amsar ma a baya a wannan babu me yasa shaytan yake gudu idan ana kiran sallah mun karanta amsa yace me yasa la Allah yasma'u baya son ya ji kiran sallah ba wai bai son ji kadai bane akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me manzon Allah ya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine la yasma'u sautal mu'azzinu jinnun wala insu babu wani aljani da zai ji muryar ladan babu wani dan adam da zai ji muryar ladan sai manzo Allah ya ce wala shay'un komi ne ne ya ji muryar ladan illa shahida lahu yawmal qiyama sai yayi ma ladan shaida a ranar tashin kiyama to gashi kuma shedan ya zo ladan zai kira sallah kaga kenan idan ya saurari kiran sallar ladan to idan aka tashi a lahira shi kansa iblis sai ya bada shaida ladan ya kira sallah to baya son ya bada shaida din me zai hana shi ya bada shaida tunda abinda manzon Allah ya faɗa la yasma'u sautal mu'azzin babu wanda zai ji muryar ladan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da jinnun wala insun ko aljani ko dan adam kuma gashi Allah ya gaya mana iblis kana min aljinni iblis yana cikin aljinu haka Allah ya faɗa cikin alqur'ani so kaga ya gwada cewa har shi kansa iblis sai ya ba da shaida a ranar kiyama ga ladan, ladan ya kira sallah, saboda ka zai ba da shaidar kalmar shahada. To kaga abu ya ɓaci, wanda yake ɓata shiriyar gaba ɗayanta ya zama kuma shi ne ma zai ba da shaidar kayi abin kirki, to kaga shaidan ba zai taɓa yadda ba. Me zai hana shi ya ba da shaida ya yi wani abin da zai hana shi ya ji kiran sallah ɗin? Saboda haka sai ya ringa fitar da iska daga duburansa da ƙara, ƙarar mu ba mu jinta amma shi yana ji. Wannan abu ne wanda yake ya shafi gaibi, wanda manzon Allah yake ba mu labari. Saboda haka zai ringa fitar da wannan hutu da ƙara mai tsanani ta inda ƙaran yake hana shi jin kalmomin ladani a lokacin da yake kiran sallah. Kuma wannan ya zo ta sharhin da malaman hadisi da yawa suka yi, kamar da muka ce al-Imam an-Nawawi, akwai al-Imam Badruddin al-Aini, sannan akwai al-Qadi Iyab. Don akwai malaman da suke cewa innama yashhadu lahu al-mu'minuna min al-jinni wal-insi, akwai malaman da suke cewa kowaye zai bama ladani shaida a kiyama ko kuwa mu'minai ne kadai. Gashi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinnun wala insu, ai ba wai sai musulmai kadai ba. Shi abinda manzon Allah ya ce wala shay'un, ko mine ne. Saboda ka hatta kafiri idan ya ji muryar ladan, to kafirin nan sai ya ba da shaida ga ladanin nan a ranar tashin kiyama. To kaga in ka lura da wannan hadisin, babu shakka yana nuna falalar kiran sallah, tunda mutumin kwarai da na banza sai ya ba da shaida akan ladani a ranar tashin kiyama. To wannan akwai fahimtar malaman da suke cewa kafiri ba zai ba da shaida ga ladani ba. Dan in ka dauki wannan, ya zama kenan kamar zaka ci gyaran manzon Allah, tunda abinda Annabi ya faɗa, la yasma'u sautal mu'azzinu jinnun wala insun wala shay'un. Kaga ya gwada ko menene ya ji muryar ladani, to sai ya ba da shaida gare shi. Fa ammal kafir fala shahadata lahu, suna cewa ai kafiri bai ba da shaida a ka'ida ta shari'a. Sai ya ce wala yuqbalu hadha min qa'ilihi lima ja'a fil athari min khilafihi. Al-Qadi Iyab ya ce kaga duk wanda ya yi wannan korafi ba za a saurare shi ba, saboda maganarsa ta saba mata manzon Allah. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji sautin ladani sai ya ba da shaida a kansa. Wa qila inna hadha fi man yasihhu minhu ash-shahada mimman yasma'u wa qila bal huwa amun fil haywan wal jamad. Wannan shine gaskiya, ya shafi dabbobi, ya shafi duk wata halittar Allah. Duk halittar Allah da ta ji muryar ladan sai ta ba da shaida gare shi a ranar tashin kiyama. Wa anna Allah ta'ala yakhluqu laha wa lima la ya'qil min al-haywan idrakan lil azan. Ladan idan ya fara kiran sallah, to halittu Allah yana sa musu wata fahimta. Duka halittu, da mai rai da mara rai, yana sa musu wata fahimta na abinda ladan yake yi, saboda a ranar kiyama su ba da shaida gare shi. Yana ba su aqlan wa ma'rifa, hatta duwatsu da ƙasa za ka ɗauka ba su da hankali, a lokacin Allah yana ba su hankali, yana ba su sani. Saboda haka sun ma san ladanin da ya kira sallah, sun san sunan shi da lokacin da ya kira sallah. A daidai wannan gaba Allah zai ba su daman ɗauka, saboda za su ba da shaida a kansa. To shi ne al-Imam an-Nawawi ya ce innama yudbiru ash-shaytanu li'idami amri al-azani. Ashe kenan shaitan yana juyawa ya gudu, saboda me? Saboda kiran sallah yana da girma, al'amarinsa yana da girma. Limashtagala alaihi min qawaidi tauhidi, ka dubi kiran sallah da kyau, domin kiran sallah ya ɗauki ka'idojin tauhidi gaba ɗaya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, wanda gaba ɗaya shi ke shigar da mutum addinin musulunci. Ibharu sha'airil islam, sannan kuma ladan shi yake ɗaga taken musulunci, ya ɗaga musulunci ta inda duniya za ta sani, da mai so da marasa, da wanda baya so, zai ɗaga sunan Allah tabaraka wa ta'ala i'lanihi. Saboda haka yasa akwai ƙasashen da ba su ƙaunar kiran sallah, kuma duk inda kafiri yake bai so, kamar yadda Alƙur'ani ya tabbatar, sai dai an fi ƙarfinsa kuru. To ladani shi ke wannan aikin. Sannan akwai malaman da suke cewa abin da yasa shaidan ya juya baya ga cewar bai so ya ba da shaida ga ladan, to sannan kuma liya'sihi min waswasatil insadi, saboda shaidan ya sani, ya yanke tsammani ba zai iya jefa waswasi a zuciyar dan adam ba inda al-i'lan bi tauhidi idan kana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan kana maimaita shi to ka rike garkuwan waswasi wannan kalmar tafi karfin shaydan saboda haka shaydan ba zai iya shiga zuciyarka mai maka saka ba kalmar shahada kuma haka ne saboda haka yasa in ka dubi hadisi da annabi yake magana game da maganin kalmar shahada zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da al-isti'aza neman tsari da Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da zai tabbatar da kalmar shahada to yana samun garkuwa game da ta'adin waswasi na shaydan wa qawluhu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza suwiba bis salati idan aka yi iqama hatta idza suwiba bis salati kaga sai ya bambanta da yanda yace idza nudiya lis salati adbara sai shaydan ya sake juyawa wato lokacin da ladan zai yi iqama nan ma sai ya gudu at-taswib bil iqama wa asluhu idan aka ce at-taswib saba bima daga saba bima'ana raja'a saboda me saboda muqimus salati raji'un ila an-nida'i ila du'a misali da farko ladan ya kira sallah sai sake komawa sai yayi iqama wannan komawar shi ake nufi da shi ake nufi da at-taswib wato shi yasa ake kiran iqama at-taswib kamar misali al-tabam fiqhu fa innal adhana du'a'un ila as-salati idan aka ce al-adhan kiran sallah kira zuwa ga sallah wal iqama du'a'un ilaiha aidan idan aka ce iqama fa kira ne zuwa ga sallah har yanzu to sai mu ci gaba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza qabat taswiba idan ladan ya gama iqama akabala sai shaydan ya dawo hatta yakhtira shi wannan ita wannan kalma ta zo da kasara ta zo da gamma hatta yakhtura kuma ya zo da hatta yakhtira hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi har ya dai ya sa waswasi shine yakhtura ya sa waswasi bainal mar'i wa nafsihi tsakanin mutum da ransa saboda ka annabi yace idan kana sallah sai kaga tunani ya zo maka shaydan zai taho ya jefa ma waswasi ya kula yana cewa uzkur kaza ka tuna kaza uzkur kaza ka tuna kaza lima lam yakun yazkur abinda da baka tuna ba sai kaga in ka fara sallah shaydan ya sa ma tunanin shi hatta yadhalla ar-rajulu hatta yadhalla ar-rajulu shine hatta yasira shine yadhalla har sai mutun ya kasance la yadri kam sallah bai ma san adadin raka'o'in da yayi ba kaga ki dalilin waswasi kenan saboda shaydan ya dawo hadisi nan yana sahih al-bukhari yana babu fadl at-ta'zin hadisi 108 kuma yana kitabu sahwi babu idza lam yadri kam salla salasan am aw arba'an hadisi 2131 yana sahih muslim yana kitab al-masajid babu sahwi fi salati hadisi 2244 akwai riwaya da tazo a sunan abi dawud wal yasjud sajdatayn asali ma dalilin da yasa annabi ya bayyana wannan saboda ya bayyana mana dalilin da yasa ake samun rafkannuwa a sallah saboda haka annabi da yayi bayani yace kun ga dalilin da yasa mutum yakan samu rafkannuwa sai mutum ya manta raka'a uku yayi ko raka'a hudu ne to sai annabi yace a riwaya ta al-imam abu dawud idan mutum bai tuna adadin abin da yayi ba wal yasjud sajdatayn wa huwa jalisun qabla at-taslimi sai mutum yayi sujuda biyu kafin sallama kaga zai yi qabli kenan wanda annabi da kansa ya bayyana yana sahihu abi dawud ya hadisi 226 fa amara man shakka da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan kana sallah sai ka samu shakkan adadin raka'o'i me yasa aka samu wannan shakka sai annabi ya fara bayyana dalili saboda shaydan da ake kiran sallah ya gudu da aka gama kiran sallah ya dawo da za a fara iqama ya gudu da aka gama iqama ya dawo da aka fara sallah bai gudu ba saboda ka sai ta jefa ma shakka sai aka wayi gari baka ma san adadin raka'o'in da kai ba to abin na farko da annabi ya maka umarni shine arruju'u ila al-yaqini, ka koma ga yaqini. Menene yaqini? Kamar misali mutum yana sallar, yana salla sai yana shakkan uku ne raka'o'in da yayi ko hudu, misali sallar isha'i, shin yayi uku ne ko yayi hudu? Asali kuma ita isha'i raka'anta hudu ne. To yaqini ake so kai amfani da shi. Wanne ne yaqini? Yaqini shine uku. Ai kana shakkan na hudun ne, amma ukun kana da yaqini akai, to sai ka yadda uku ne kai. Wannan shine ake cewa albina'u alal aqalli, ta gina sallarka akan mafi karancin raka'o'in da zuciyarka ta raya ma. Bilbina'i alal yaqini, domin wannan mafi karancin shine yaqini gare ka, babu shakka akai. Na hudun ne kake shakka akai, to sai ka jefar da na hudun, shine tarhu shakki, ka jefar da cewar kayi raka'a hudu ne, ka dauka uku ne, to sai ka ƙara ɗaya. Idan ka ƙara ɗaya, yanzu kaga baka shakkan kayi raka'a hudu, sai dai tunanin ma kayi ƙari. To sai manzo Allah ya ce karka yi sallama sai kayi waɗannan sujuda. Shi yasa ya ce wal yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla at-taslimi, kaga kenan sujudun da za a yi qabli ne ba ba'di ba. Wannan bayanin manzon Allah da kansa yayi fillafilla. Kuma kafin Annabi ya bayyana mana sababin rafkannuwa a sallah, shine ta wannan bayani. Kaga kenan hadisin yana dauke da ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana dalilin da yasa ake samun rafkannuwa a sallah, saboda shaytan. To wannan zaka ga sharhin sa a littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yana juz'i na farko, shafin 291. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi, hatta ya dhalla ar-rajulu, wato shine ya siyo har sai an waye gari, mutum ya zama ya manta ma adadin raka'o'in da yayi. Amma akwai riwaya da ta zo hatta ya dhalla, mutum ya ɓace, wato ya manta gaba ɗaya tunanin abinda ya aikata ɗin, ya ɓace mar, mutum ya kasa ganewa. To zaka ga waɗannan riwayoyin sun zo daban-daban a cikin hadisin da aka samu. Misali, akwai riwaya ta farko ta zo idza nudiya lis-salati, wannan riwayar ita ce wanda malami ya kawo a littafin. Sai akwai riwaya ta biyu kuma idza nudiya bis-salati wa kilahuma sahihun, kowace riwaya ta inganta daga manzon Allah. Saboda kai in ka dubi Al-Qur'ani, wa zaka ga Al-Qur'ani ya zo da biyun nan, nudiya lis-salati, nudiya bis-salati. Ta ina za mu samu? In ka dubi suratul Jumu'a aya ta 9, suratul Jumu'a, idza nudiya lis-salati min yawmil Jumu'a, idza nudiya lis-salati min yawmil Jumu'a, kaga ya dace da riwayar da ya kawo anan kenan. Sannan kuma in ka dawo suratul Ma'ida aya ta 58 fa, wa idza nadaitum ila salati, kaga kenan ya gwada cewar ba lis-salati din kadai ke tabbata ba, hatta bis-salati shi ma yana dacewa da ayoyin Al-Qur'ani. Don haka yasa a riwaya ta Imam Muslim ya zama an samu riwaya da ta zo da wannan lafazi. Saboda haka in kana duba hadisin zaka ga wata riwaya ta zo da lis-salati, wata riwaya ta zo da bis-salati, wannan duk ma'anarsu guda ne. Wato idan ladan ya yi kiran sallah, shaitan yana gudu haka nan. Kuma idan ladan ya tada iqama, wannan iqamar ita ce at-taswibu anan, domin kalma ta at-taswib ba ma'anarta guda ba ne. In ta sashin hadisin manzon Allah, za ka ga a wasu hadisai at-taswibu tana ɗaukan wata ma'ana, amma anan wannan ya zo ta bayanin Al-Hafiz al-Iraqi a littafin Tarhu at-Tasrif, yana mujallal na biyu shafin 197, ya ce at-taswib al-muradu bihi huha huna iqamatus salati, abinda ake nufi anan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza qabat taswiba, koko yace hatta idza suwiba bis salati adbara, idan za a tada iqama sallah sai shaydan ya juya. Me ake nufi da suwiba? Sai yace abinda ake nufi shine iqamatus salati. Dalili kuwa, domin riwaya da aka samu ta Al-Imam Muslim yana babu fadlil azani wa harabi shaytani inda sama'ihi, hadisin 389, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana idza sami'a an-nidaa, kajiyan da riwaya ta zo a sahihu Muslim, inna shaytana idza sami'a an-nidaa bis-salati, kaga bis-salati, memakon yanda yazo anan idza nudiya lis-salati, idan shaitan ya ji an yi kiran sallah a hala lahu buraqun sai zaman to yana yin hutu hatta la yasma'a sautahu me yasa yake yin hutu me yasa yake fitar da iska daga duburan shi da ƙarfi saboda kar ya ji muryar ladan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza sakata idan ladan yayi shiru raja'a sai ya dawo fa waswasa sai ya fara jefa waswasi ga mutane fa idza sami'a al-iqamata ashe kaga wannan riwaya ta fito da ma'anar al-iqama a fili daga bakin manzon Allah wanda yake wancan riwaya ta al-Imam Bukhari ba a kawo kalmar al-iqama ba saboda haka wannan sai ta fassara wancan fa idza sami'a al-iqamata zahaba idan shaytan yaji an tada iqama sai ya sake gudu hatta la yasma' sautahu saboda kar ya ji muryar ladan fa idza sakata idan ladan yayi shiru raja'a sai ya dawo fa waswasa sai ya kama jefa waswasi a zuciyar mutane da shi yasa zaka ga wasu wurare ana kiran iqama at-taswibu abin da yasa ake kiran shi at-taswibu saboda ruju'ul mu'azzin bil iqama idza raja'a fal mu'azzin yarji'u bil iqama ladan shi yake kiran sallah sannan ya sake dawowa yayi iqama ila du'a ila lis-salati wanda kira yake cewa yanzu za a tsaya da sallah to wannan shi yasa ake kiran sa at-taswib saboda dawowa a maimaita abu akwai riwaya da tazo ta al-Imam Muslim har yanzu inna shaytana idza sami'a an-nida'a bi salati ahala lahu buraqan hatta la yasma' sawtahu fa idza sakata raja'a fa waswasa fa idza sami'a al-iqamata zahaba hatta la yasma' sawtahu fa idza sakata raja'a fa waswasa wannan ya nuna cewar duk sa'ilin da shaytan ya dawo to aikin sa guda ne jefa waswasi a zukata saboda haka sai annabi ya ce idza azzana al-mu'azzinu adbara ash-shaytan wa lahu husasun to wannan riwaya ta al-Imam Muslim ita ce ta sa aka samu malaman da suke cewa gudun da shaytan yake yi gudun shi yake fitar da wannan karar daga duburan shaytan saboda cewar annabi wa lahu husasun asali al-husas shine al-aduwwu ash-shadidu tsananin gudun da iblis yake yi wannan tsananin gudu shi ke sa sai iska na fita ta duburansa to kai wannan riwaya tana sahihu muslim to shi yasa akwai malaman da suke ganin asali ba da gangan yake ba karfin gudun nasa yasa yake yi amma wancan riwaya ta farko ita ce mafi yawa saboda ta yasa al-hafiz al-aini yake cewa zahiri annabi ya fassara dalilin da kansa saboda manzon Allah yace hatta la yasma'a ta'zina kaga ya gwada cewa da gangan shaytan yake wannan karan don kada ya ji muryar ladani to wannan lafazi yana sahih al-bukhari yana babu idza lam yadri kam salla salatan aw arba'an manzo Allah yace fa idza lam yadri ahadukum kam salla idan mutum ya zama ya manta raka'a nawa yayi a sallah yana faruwa da kowa saboda waswasin shaytan salasan aw arba'an raka'a uku kai ko raka'a hudu ne annabi ya ce idan abin ya faru falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun qabla at-taslimi wannan yazo a sahih al-bukhari kamar yanda yazo a sunan abi daud akwai lafazin da yazo yasjudu sajdatay sahwi sai annabi ya ce mutun yayi sujuda rafkannuwa wannan za ka gani a sahih al-bukhari hadisin 1174 yana sahih muslim so annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana hikimar al'amari kafin ya bayyana hukuncin sa saboda ka in ka dauki wannan hadisin da kyau zaka ga manzon Allah ya karantar da mu wani abin da shaytan yake yi ba wai saboda mu san tsarin halittar shaytan ba a saboda albarkan kiran sallah saboda albarkan da yake ga iqama shaytan bai son ya ji saboda ka in ya ruga sai ya rika fitar da iska ta duburan shi wannan karar me dalilin da yasa yake yi sai annabi ya ce saboda bai son ya ji kiran sallah kaga wannan karar da take fita daga jikinsa za ta hana shi jin muryar ladani me yasa bai son ya ji muryar ladan malamai sun bayyana hikimomi saboda kar ya ba ma ladani shaida a kiyama kaga kuma shi da yake kokarin batar da ladan ya kuma za a samu kuma shi zai ba da shaida ladan ya je aljanna saboda kai sa yake haka wannan sai ya ba mu dalili da yasa ake samun shakka a sallah saboda haka sai manzon Allah ya ce to idan ya faru da ku ga abin da za ku yi littafin kitabu zakhira al-imam al-qarafi yayi mana matashiya ana yace to idan ka dubi hadisin nan da kyau za a iya samu rudu ga wani me yayin rudun da za a samu yace wai tawahhamu man min haza anna al-adhana wal-iqama afdal min as-salati misali abinda manzon Allah yake mana idan za a kira sallah shedan yana gudu idan an gama ya dawo idan za a yi iqama shedan ya gudu idan an gama ya dawo idan za a yi sallah shedan yana nan sai jefa wasu wasi a zuciya to shin da kiran sallah da sallah wanne yafi to kaga wannan rudun zai fara shiga ga mutane zaka ce a ashe kenan kiran sallan yafi sallah saboda idan ana kiran sallah shedan yana gudu idan ana iqama shedan ya gudu amma idan aka tsaya ana sallah shedan yana tare da mai sallah لهروب الشيطان فيها دون الصلاه an kira sallah shedan ya gudu an yi iqama shedan ya gudu da aka tsaya za a yi sallah shedan yana gun to shin da iqama da kiran sallah da sallah wanne yafi kaga shedan zai fara samun tunani ai sallan ma ashe ba ta kai kiran sallan ba wato kiran sallan yafi daraja akan sallah sai ce to karka yadda wannan tunanin ma ya shigo ba haka bane لأن المفضول قد يختص بما ليس للفاضل kuma gaskiya ne al-Imam al-Qarafi yana cikin manyan malamai da aka yi musamman masabata al-Imam Malik akwai littafin sa kitabu zakhira annan yake bayani yace saboda shi tsarin Allah subhanahu wataala yana bada falalarsa yana aje falalarsa inda yaso saboda ka ana iya samun da ya samu falalar da ubansa bai samu ba Allah yana wannan tsari ko baka tambayan Allah don me haka Allah yake kyautan sa sai ya bada misali da manzon Allah shi kansa ya bada misalai da dan dama yace na daya ai karka manta akwai wani hadisi da manzon Allah yake cewa aqra'ukum ubayy ba wanda ya fi ku karatun alqur'ani kamar ubayy bin ka'ab yana ga masahabbai sai manzon Allah yake afrabukum zaidun babu wanda ya fi ku sanin ilimin rabon gado kamar zaid bin sabit sai ce a'lamukum bil halali wal harami wanda ya fi ku sanin hukuncin Allah alhalal da haram babu kamar mu'azu dan jabal manzon Allah yana ta fada to da annabi ya kirga wannan kuma ba a kawo sayyidina abubakar ba babu shi a cikinsu to me zaka ce anan shine sai al-imam al-qarafi ya ce to zaka ce sun fi sayyiduna abubakar wanda imaninsa ya hina duniya gaba dayanta kaga kenan kowane da irin falalar da Allah ya bashi amma kuma inda zaka tattaro yawan falala zaka samu nan sayyidina Abubakar yafi amma akwai abin da Allah bai ba mu sayyidina Abubakar ba sai ba mu wani sahabi wanda yana ƙasa da sayyidina Abubakar yace ma afdali abubakar ala al-jami'i sayyidina Abubakar darajarsa ta fita Ubay bin Ka'ab ta fita Zaid bin Sab ta fita Mu'az bin Jabal da sauran sahabban manzon Allah to sannan misali wannan misali guda ne don haka ana iya samu wani abu wanda zaka ga babba bai samu ba karami ya samu kamar yanda kiran sallah ai karami ne akan sallah kiran sallah karamin aiki ne akan sallah tunda kiran ana kiran mutane ne su zo su yi ibadar ai kaga kiran da ibadar ba za su zama darajar su daya ba saboda haka sallah tafi kiran da ake yi don haka yasa ake cewa koda ba a kira sallah ba aka yi sallah ta inganta koda ba a yi iqama ba aka yi sallah ta inganta amma dai akwai laifin ba a kira sallah ba akwai laifin ba a yi iqama ba amma kuma baya hana ingancin sallah inda a ce suna gaba da sallan to da ya zama sharadi gare su saboda haka sai ya bada wannan misali sai ya ce kuma ga wani misali na biyu akwai ranar da shaitan ya taho ga manzon Allah yana sallah ta'arraba ash-shaytan lahu alayhi salam fi salatihi shaytan ya taho yana ta kokari sai ya bata sallar manzon Allah ya nemi tsare bai bari ba ya nemi tsare bai bari ba ya kai sau uku sai manzon Allah ya mika hannu ya kamo shi ya makure annabi ya makure shaytan da karfin gaske fa hamma bi rabtihi manzon Allah ya yunkurin zai daure shi a jikin filan masallaci sun matarakahu daga baya sai ya bar shi sai ya tafi kuma abinda manzo Allah ya ce shaidan ne shi da kansa kamar yadda ya zo hadisi ingantacce to washe gari annabi yake ba mu sahabbai labari yake ce musu kunji kunji ga abin da ya faru tsakani na da shedan. To amma kuma in ka dubi sahih al-Bukhari manaqib sayyidina Umar, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya babi babu manaqib Umar ibn al-Khattab. Hadisi ne yana sahih al-Bukhari, hadisi ne 3480. Wata rana manzo Allah yake ce sayyidina Umar, iha ibn al-Khattab wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa. Annabi yake ga sayyidina Umar, ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan qab, ba a taba samun ka shiga wani babban kwari ba ma matsatse ba. Misali ana samun babban titi wanda yake yana da fadi mutum goma ma suna iya wucewa, komai fadin hanya, inji Annabi Muhammad, komai fadin hanya. Idan sayyidina Umar ya hau kai, wallahi Iblis baya hawanta, inji manzon Allah. Duk fa shi yasa manzon Allah yake fajjan, ya kira shi al-fajju, domin al-fajju shine hanya mai fadi. Idan da Iblis zai ga sayyidina Umar akan hanyan, manzon Allah yace illa salaka fajjan ghaira fajji, shedan gaba da ya canza hanya zai. Hadisin yana sahih al-Bukhari, yana sahihu Muslim, shi ma ya kawo shi amin fada'il Umar radiyallahu ta'ala anhu, hadisin 2396. Shine sai al-Imam al-Qarafi yace to mu hada magana biyu. Fa hurubuhu min Umar, manzon Allah da kansa ya fada Iblis bai hada hanya da sayyidina Umar kwata kwata, ba su amma hada hanya. Wa ilmamuhu bi alayhi salam ka hurubihi min al-azan, ya zama yanda Iblis yake gudun kiran sallah, yanda Iblis yake gudun iqama, haka kuma Iblis yake gudun sayyiduna Umar, ba sa hada hanya sam bayyuwa. To amma sai kuma ga manzon Allah yake ba mu sahabbai labari, jiya Iblis ya zo gare ni, na yi ne matsarin yaƙi, na nema yaƙi, na kama shi, na makure, na ɗaure a giya a jikin filin masallaci. A nan sai ka ce wai da Umar da manzon Allah waye fi. To da zanen shaitan ya fara ma sai ka koma wannan wasuwasi, kuma shirme ne. Dalilin da ya sa manzon Allah shi bai samu wannan ba, saboda shi ke karantar da mu matakan faɗa da shaitan. Saboda haka shaitan yana iya isowa don Annabi ya nuna mana in ma shaitan ya zo gare ka ga abin da za ka yi. Shi ku sayyidina Umar dama Allah bai aiko mana shi ba, don haka in sun haɗu da shaitan ma ke shi zai. Kaga da bambanci kenan. Saboda manzon Allah abin misali ne ga mutane. Saboda haka shaitan na iya isowa gare shi, amma shaitan ba zai isa ga sayyidina Umar ba. Ba zai isa ga sayyidina Umar ba, saboda me? Saboda sayyidina Umar ba aike shi ga kowa ba, kuma Allah ya ba shi ƙarfin hali. Don in ka dubi sharhin al-Imam an-Nawawi da yamma wannan hadisin, yana juzu na 15 shafin 542, yace yahtamilu annahu daraba masalan li bu'di ash-shaytan wa igwa'ihi min. Abinda yasa manzon Allah ya bada wannan misali, saboda ya nuna mana cewa daga cikin sahabbansa babu wanda Allah ya nisantar da shi daga shaitan kamar sayyidina Umar. Allah ya kara masa yarda. Wa anna Umar fi jami'i umurihi salikun, duk abin da ka ji an ce sayyidina Umar ya aikata, to in ka bi salsala, ka bi da kyau, za ka samu tariqus sadadi, yana tafarki na kwarai. Sayyidina Umar da shaitan ba su haduwa, khilafa ma ya'muruhu bihi shaitan. Don haka ba a taɓa yin shugaba a duniya wanda tafarkinsa ya dace da na manzon Allah bayan sayyidina Abubakar, sai dai sayyidina Umar. Don haka yasa mulkinsa ya zama abin misali ga masu mulki tun daga zamaninsa har tashin kiyama. Babu shakka sayyidina Umar shi yasa ka ji daga zamaninsa aka fara laƙabin amirul mu'mini. Annabi ya riga ya ga shirin da Allah ya ɗora sayyidina Umar a kai. To abin da yasa malamai suka ba da waɗannan misalai, saboda su nuna mana abinda al-Imam al-Qarafi yake faɗa, wata ƙa'ida wanda ta shafi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala, al-mafdulu qad yahtassu bima laysa lil-fadili, wanda aka fi yana iya samun abinda wanda ya fi shi ba shi da shi. Saboda haka za ka iya samun sarkin gari yana talakawansa akwai wanda yake da abinda shi bai da shi. Za ka iya samun sarki makaho, talakansa kuma mai gani, wannan kyautar Allah ne. Babu yanda Allah bai. Don haka yasa idan aka ce shedan yana gudu idan ana kiran sallah ya dawo, idan aka fara ikama ya gudu, idan an gama ya dawo, wannan yana daga albarkan da Allah ya keɗe ma kiran sallah da iqama. Allah ya samu kikkiawar fahimta. To sai mu ji hadisi na gaba. Wa an Jabirin radiyallahu anhuma. An karɓa wannan hadisin daga Jabir, Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna ash-shaytana idha sami'a an-nida'a bis-salati, idan shaytan yaji an yi kira zuwa ga sallah, zahaba yana tafiya, hatta yakuna makanar rauha'i, har sai ya kasance a wurin ar-rauha'u, sunan guri ne. Wato wannan hadisin yana nuna mana irin nisan da shaytan yake da masallaci, tazarar da yake, gudun da aka ce yana yi, me tazaranta. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta yakuna makanar rauha'i, tsakanin masallacin da ake kiran sallah da inda shaytan ya tafi, yace kamar tsakanin Madina da ar-rauha'u. To lokacin da waɗanda suka ruwaito hadisin akwai Sulaiman, shi yasa yace qala Sulaiman. Shi wannan Sulaiman shine al-Imam al-A'mash. Al-Imam al-A'mash sunan shi Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran yace fa sa'altuhu, sai nayi tambaya, na tambaye shi. Kaga zaka dauka kamar ya tambayi Jabir, ba haka bane. Ya tambayi Abu Sulaiman Talha bin Nafi'in, daga cikin wannan da suka ruwaito hadisin kenan. Wato da aka karanta wannan hadisin sai ya zama Al-Imam al-A'mash, wanda shine Sulaiman bin Mihran, sai ya tambayi malamin da ya karanta musu hadisin, wanda shine Abu Sufyan Talha bin Nafi'in, an ar-rauha'i, ina ne ar-rauha'u, ya tambaye shi. Saboda Annabi ya ce tazarar da shaytan ke gudu tsakanin masallaci da inda ya je, kamar tsakanin Madina da ar-rauha, shine sai ya ce fa qala hiya min al-Madina, ar-rauha'u nisanta daga Madina, sittatun wa salafuna milan, mil 36 ne. Kaga kenan nisar da shaytan ke tafiya, sai da manzon Allah ya bayyana tsakanin masallaci da inda ya guje ya tafi, ya kai tazaran da nisanta ya kai tsawon mil 36. To wannan hadisin yana sahihu Muslim, babu fadlil ta'zin wa harbi ash-shaytan inda sama'ihi, shine hadisi na 388. Muje hadisi na gaba har yanzu. Wa an Muawiyata min Abi Sufyan, an karbo hadisin daga Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa. Muawiya yake cewa sa qala sami'tu rasulullah, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-mu'azzinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah, ladanai ne suka fi dukkan mutane tsawon wuya a ranar tashin kiyama. Wannan ma kaga yana nuna falalar kiran sallah da kuma iqama. Ladanai su ne waɗanda suka fi mutane tsawon wuya, wuyansu ya fi tsayi a ranar tashin kiyama. Hadisin yana sahihu Muslim, babu fadlil adhani wa harbi ash-shaytan inda sama'ihi, hadisin 387. To ba Muawiya kadai ba, akwai riwayar Abu Huraira. Shi ma Abu Huraira ya ruwaito hadisi mai kamar haka, yana sahihu Ibn Hibban, hadisi na 670. An Rasulillah qala al-mu'azzinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah, ladanai sun fi dukkan mutane tsawon wuya a ranar tashin kiyama. Shi ma hadisin sa ya inganta, yana sahihu Mawari, hadisi na 252. To sannan mutum na uku, Anas bin Malik, shi ma ya ruwaito wannan lafazi sak, hadisin sa yana al-Musnad, Musnad al-Imam Ahmad da kuma Musnad al-Imam al-Bazzar. Shi ma hadisin Anas ya inganta, yana sahihu al-Jami' sahih, hadisin 31. Sannan mutum na hudu, Uqba bin Amir, shi ma ya ruwaito hadisi lafazin haka, yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani, hadisin 777. To sannan akwai hadisin Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam ya ruwaito wannan hadisi, yake ba da labarin abin da ya auku a tsakanin game da darajar Bilal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal mar'u bilalun, manzo Allah yake gaya masa sahabbai, ya ce Bilal ma dalla da shi, manzo Allah ya ce ma dalla da Bilal, sai ce wala yatba'uhu illa mu'min, kuma babu mai bin Bilal sai mu'mini, babu mai bin Bilal sai mu'mini. Saboda ladani idan ya kira sallah babu mai amsa mar sai mu'mini. Sai manzo Allah ya ce wa huwa sayyidul mu'azzini, Bilal shine shugaban ladanai a ranar tashin kiyama. Sai manzo Allah ya ce wal mu'azzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama, su kuma ladanai su ne suka himta ne tsawon wuya a ranar tashin kiyama. Wannan hadisin yana al-mujamul kabir, kuma yana shu'abul iman, wanda al-imam al-bayhaqi ya kawo shi. Wannan kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma Bilal. Saboda me? Saboda aikin da Bilal yake. To akwai riwaya ta biyu wanda shi da kansa Bilal din ma ya ruwaito, wanda yana shu'abul iman, hadisi ne 2790. Bilal ya ce innahu qala li rasulillah, akwai ranar da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah, Bilal ya yi complain saboda in ka dubi aikin ladanci ba karamin aiki ba ne, mai wahala. Ya ce inna nasa yattajiruna wa yabtaguna ma'ayishahum, ya rasulullah, mutane na tafiya kasuwanni, wasu su tafi wurin aiki, wasu su tafi gonaki suna neman abincinsu. Wa yamkusuna fi buyutihim, wasu ma suna zama a gidajen suna hutawa. Wala nastati'u an naf'ala dhalika, amma mu ladani ba za mu iya ba. Saboda ladani kaga kasuwanci ba zai yi gare shi yanda wanda bai da wannan aikin zai yi ba. Saboda matsayin kiran sallah, ana son mutum yana masallaci kuma ko da yaushe. Sai manzo Allah ya ce kaga annabi ya riga ya sani ladanci yana takura wa mutum, amma sai manzo Allah bai bashi zaɓin ya bar ladancin ba. Ya ce ala tarba ya Bilal, yanzu kai Bilal baka yarda ba wannan matsayi da Allah zai baku. Al mu'azzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama, ladanai su suka fi dogon wuya a ranar tashin kiyama, wannan bai ishe ka ba, baka yarda da wannan ba? Sai ce na yarda. Kuma riwayar tana da kyau, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Natajul Afkar wanda yana mujallar na farko shafin 308. So kaga kenan wannan tsawon wuyan alamar tsira ce, alama ce ta tsira a ranar tashin kiyama. Saboda haka wannan yana cikin hadisai da suke nuna falalan ladanci, kiran sallah ko kuma iqama. Mu je hadisi na gaba. An Anas bin Malik, an karbo hadisin daga Anas bin Malik radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, qala kana rasulullah, manzo Allah ya kasance, yugiru yana kai farmaki, akwai lokutan da annabi yake kai hari idan an tafi yaki. Wani lokaci ne annabi ya fi son ya kai hari magari? Idza tala al-fajr, idan al-fajr yake to, daidai wannan lokaci yake son kai hari magari. To amma hikimar ita ce, wa kana yastami'ul azan, annabi yana sauraron kiran sallah. Fa idza sami'a azanan amsaka, da ya ji kiran sallah a garin sai annabi yake ku bar garin nan. Wa illa in kuwa al-fajr yake to, ba a ji kiran sallah a wannan garin ba, a gara, to manzon Allah zai kai hari ma wannan gari. To amma wannan yana kasancewa ne ga garuruwan da tuntuni, dama can annabi ya riga ya aika musu da da'awar musulunci. Saboda ka'ida ta yaki, ba a yakan mutane sai an kira su zuwa ga Islam. To waɗannan da Anas yake ba da labari, garuruwa ne waɗanda dama can sun riga sun samu kiran musuluncin, sun kiyarda su musulunta, kaga kenan ba abin da ya rage sai a kai musu hari. To wannan shi yake nuna maka albarkan kiran sallah. Kuma wannan shi yake nuna cewar duk yadda za a yi da musulmai, kar su yarda su daina kiran sallah suna ɗaga murya a gari. Saboda me? Da a ce ana barinsa, da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ɗauki irin wannan matakin ba. To shi ne sai Anas ya ce, fasami'a rajulan yaqul, wata rana sai gashi annabi da aka zo wani gari, sai ya ji mutum ɗaya a garin yana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, mutum ɗaya. Fa qala rasulullah, sai manzo Allah ya ce al-fitra, wannan yana kan addinin kwarai, addinin asali, addinin Allah. Thumma qala, sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Fa qala rasulullah, sai manzo Allah ya ce kharajta minan nari, ai ka fita daga wuta ma. Kaga ba ma gama kiran sallah ba, wannan ladani ya zama dan aljanna. فقال رسول الله خرجت من النار to da annabi ya fadu wannan kasan kuma sahabbai suna son ganin dan aljanna duk wanda aka ce dan aljanna ne to nema ake a ganshi ga an ji murya ba a ga mutum ba fa nazaru sahabbai suka ruga ana ta gudu ana nema a ga wannan mutumin wai waye ya samu irin wannan sheda daga manzon Allah fa idza huwa ra'i mi'zan sai gashi ake ashe mai kiwon awakai ne mai kiwon awakai wannan annabi ya ce dan aljanna hadisin yana sahihu muslim babul imsaki anil igara ala qaumin fi daril kufri wanda shine al-imamu muslim ya babi a haka yana cewa kasa ce ta kafirai inji al-imamu muslim darul kufri kasan kafirai amma da kuka zo za ku yi yaki a cikin daji idza sumi'a fihim al-azan idan aka ji kiran sallah a wannan kasan to gaba ɗaya kasan nan ba za a yake ta ba kiran sallah guda daya akan haka al-imamu muslim yayi wannan babin shine hadisin 382 a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai hari ma wannan garin ba wanda Anas bin Malik yake ba mu labari akai to sai mu ji hadisi na gaba har yanzu wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu an karbo hadisin daga uqbata bin amir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uqbatu bin Amir yace naji manzon Allah yaqulu yana cewa ya'jabu rabbukum mahalicinku yana mamaki min ra'i ganamin game da mai kiwon awakai fi ra'si shaziyatin bi jabal yana saman wani yankin dutse idan aka ce shaziya ana nufin qit'atun min aljabal mai kiwo ne yana saman tsauni yu'azzinu bi salati sai kira kiran sallah wa yusalli kuma yayi sallah sa shi kadai fa yaqulu Allahu ta'ala kaga wancan hadisin ashe ma nafila ne wancan hadisin yana magana ne akan annabi ne ya ji wani yayi kiran sallah manzon Allah ya jinjina ma wannan mutumin yace ai ya riga ya rabu da wuta wato dan aljanna ne to sai ya kawo mana hadisi na karshe wanda ke nuna maka ba ma annabi Muhammad ba Allah da kansa yana mamakin mai kiwo wanda zai kira sallah yayi sallah shi kadai inji manzon Allah so kaga wannan ya nuna fallalar kiran sallah lokacin da mutum yake kiwo ya kira sallah fa yaqulu Allah azza wa jalla Allah mabuwai mai daukaka zai ce unzuru ila abdi ku dubi bawana haza gashi can yana ga mala'iku yu'azzinu ya kira sallah wa yuqimu salati kuma ya tsaida sallah me yasa yayi haka a daji ya khafu minni saboda tsoro na to tunda yana tsoro na kad gafartu li abdi na gafarta ma bawana wa adkhaltuhu aljannata kuma na shigar da shi gidan aljanna to kaga wannan shi yake nuna albarkan mutum ya kira sallah yana daji shi kadai ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana sunan abi daud babul azan fi safar yana sunan an-nasa'i babul azan liman yusalli wahdahu zakai sallah kai kadai a daji ka kira sallah inda yake cewa ya ajabu rabbuka wannan ita ce riwaya ta al-imam an-nasa'i maimakon ya ajabu rabbukum min ra'i ganamin hadisin yana sahihu abi daud hadisin 2003 yana sahihu an-nasa'i hadisin 665 kuma yana silsilatu sahiha hadisin 41 me wannan hadisi yake karantar da mu mustahabi ne a yi kiran sallah da iqama ko da mutum zai sallah shi kadai amma ka'idar idan ba a masallaci bane kamar misali ai masallaci yana da lada ne an kira sallah an yi iqama an yi sallah kai ka zo daga baya sai ka sake kwale kiran sallah sai a daure ka ba haka ake yi ba ai wannan hadisi abin da yake mana a bayan gari a daji to amma idan a masallaci ne an riga an yi kira sallah an yi iqama domin kiran sallah guda ɗaya ne iqama ɗaya ce an riga an kira sallah ga wannan masallacin saboda haka in kai ka zo daga baya kai sallah ba za ka kira sallah ba sai dai kai iqama Allah ya samu gani to kaga wannan hadisin ya tabbatar mana kiran sallah abu ne mai falalan gaske wanda a dalilin sa mutum yana samun aljanna haka nan iqama to amma saboda sharrin shedan wannan yana daga cikin makircin shedan sai aka ce mata ba su yin iqama kaga irin wannan falalan wai don a raba su da shi saboda haka zaka ga mace ta tsaya sallah babu iqama wannan kuskure babu bambanci tsakanin maza da mata ta wajen ikama, saboda haka mata za su yi ikama kuma za su bayyana ikama din, don babu wanda ya ce mace ta sirranta karatunta, mace za ta yi karatu yanda maza suke yi, illa dai ba za ta tausasa muryarta ba. Babu bambanci a tsakanin sallar maza da na mata. Duk wani hadisi da ya bambanta wannan hadisi za ka samu bai inganta daga manzon Allah ba. To kuma wani abin da za mu lura da shi game da wannan hadisin, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana mamaki, yana mamaki, kaga wannan kalma ta mamaki kalma ce wanda ta tabbata daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka karka yi inkari idan aka ce Allah yana mamaki, waye faɗi wannan? Annabi Muhammad. Abin da za ka lura shi ne duk iliminka baka kai manzon Allah ba. Kuma manzon Allah ya ce mana ana a'lamukum billah, na fi kusanin Allah. Saboda haka idan annabi ya ce mana Allah yakan yi mamaki, manzon Allah da ya sanar da mu musulunci shi ya faɗi wannan, kai naka awanni da za ka ce mamaki bai tabbata ga Allah ba. Illa dai abinda malamai suke tabbatarwa, mamaki na Allah ba irin na halittunsa ba ne. Ka'idar kenan, saboda ka karka yadda ka danganta wani abu daga cikin siffofin Allah da kuma siffa ta halittun Allah, laisa ka mislihi shay'un. Amma duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah, duk abin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne ga musulmi ya gaskanta wannan abin, ko da hankalinka bai kai ka fahimce shi ba. Bare ma a cikin wannan littafin insha Allah za mu iso ga inda za mu yi sharhi game da dalilai da aka samu ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa waɗanda suke nuna cewar mamaki ya tabbata a cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa dai za mu gane kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a littafin Fathul Bari, yana mujallal na 7 shafin 149, al-kalamu fi sifati kal-kalamu fi zati. Shi Allah idan ana magana game da shi, magana akan siffar Allah ɗaya take da magana akan zatin Allah, babu bambanci. Me ake nufi? Isbatun bila tamsilin, ka tabbatar da abinda annabi ya faɗa kuma karka ba da misali. Allah yana mamaki, haka za ka faɗa. Allah yana mamaki kuma ba ka ba da misalin mamakin Allah. Tanzihun bila ta'tilin, za ka tsarkake Allah, saboda ka karka kamanta mamakin Allah da na halittunsa. Sannan bila ta'tilin, karka musanta abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah. To wannan shine ma'anar laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wannan Ibn Hajar yace wa hadha huwa mashabus sahaba wat tabi'ina wa tabi'ihim ila yawmiddin. Wannan ita ce mazhabar sahabban manzon Allah, wannan ita ce mazhabar tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su zuwa ranar tashin kiyama. Don haka idan da zaka samu hadisi, zaka tattaro hadisi, zaka samu suna da yawa hadisi da suka tabbatar da mamaki ga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma wannan kalma ta mamaki ba irin namu bace, wannan Allah shi barwa kansa san yanda yake mamakin. Kamar ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah, wanda akwai littafinsa da ake kira Al-Aqidatul Wasitiyya, wanda aka samu a Sheikh Muhammad Khalil Harras ya yi masa sharhi, in ka dubi shafin 169 yana cewa hadha al-hadisi yusbitu lillahi ta'ala sifatal ajabi. Wannan hadisi yana cikin hadisai da suke tabbatar da siffar mamaki ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce wa laysa ajabuhu subhanahu, amma kuma abinda zaka sani, mamakin da ake tabbatar ma Allah laysa nashi'an an khafa'in fil asbabi. Ai mutum yana mamaki ne saboda abu ya bayyana sabani yanda ka sani. To banda Allah, shi Allah babu abinda bai sani ba, ya san baya, ya san yanzu, ya san gaba. To kaga mamakin Allah ba irin namu bane. Mu mutum yana mamaki ne saboda abu ya bayyana sabanin sanin shi, au jahalin bi haqa'iqil umuri, ko ku abu ya bayyana saboda ka jahilci haƙiƙanin sa, sai zama abin ya bayyana a wata surar da baka yi tsammani ba. Kama huwa alhal fi ajabil makhluqina, bal huwa ma'anan yahdusu lahu subhanahu ala muqtaba mashi'atihi wa hikmatihi, mamakin Allah ya ta'allaka da mashi'ar shi Allah. Saboda haka yasa mamakin babu mai sanin ta sai shi Allah, saboda babu wanda ya san mashi'ar Allah sai Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure. Allah ya ba mu ladan abinda muka dace da fadan sa daidai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'arana ala man zalamana wa ansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.